Shugaba Akufo-Addo ya faɗa haka ne yayin da yake jawabi wajen bikin bude wani babban taron majalisar dokokin ECOWAS wanda aka fara ranar Juma'a 29 ga watan Satumba zuwa 7 ga watan Oktoba 2023 mai taken rawar da majalisar ECOWAS za ta taka dangane da kalubalen da ke tattare da sauyin tsarin mulki ba bisa ka'ida ba da kuma iyakancewa din shugaban ƙasa a yammacin Afirka wanda majalisar ECOWAS ta shirya garin Winneba dake kasar Ghana. Shugaba Akufo-Addo yace,
Parliament to speak against the extension of presidential term limits by some leaders to strengthen their grip on power. These actions tend to result in discontent among the populace, which creates fertile grounds on which military intervention disingenuous feed.
Ina kira ga ƴan majalisar ECOWAS da su yi magana kan ƙarin wa'adin mulkin shugaban ƙasa da wasu shugabanni suka yi domin ƙarfafa zaman su kan mulki. Waɗannan ayyukan suna haifar da rashin jin daɗi a tsakanin jama'a wanda ke haifar da yanayi mai kyau ga sojojin juyin mulki su gudanar da aikin su. Riko da wannan injishi zai tabbatar da cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da demokradiyyar ƙasashen mu, inda ya kamata mu samu da tsarin gudanar da mulki bisa tsarin raba madafun iko. Mai sharhi kan harkokin siyasa kuma sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti, Isa Abdulhamid, yace wannan kira yayi.
Wanga kira ne mai muhimmanci sosai. Juyin mulkin da aka fita da yawan su ina dangantaka da shugabannin da suka jima wanda ke wadon su ya wuce suna zaune sun kita shi. Wanga bai na kawo juyin mulki da mun Afirka ne da aka samu shugaba na yake shekara 40 ina zo da kai. Wanda ke ba daidai bane. To wanga kira na so ma da a ci an kara kiran ga an isar da shi zuwa ga majalisar dinkin duniya duka baki da wanda yake su ba su sa baki su ce duk wanda wa'adin shi ya kai in ya kara wa'adin shi wannan kasa ba za a yi wani kasuwanci da shi ba, ba wani yarjejeniya da ga wannan kasa ba za a taimaka mai ba ina neman gurin buwa.
Sai dai Malam Siba Shakibu, sakataren jam'iyyar PNC Region yankin Accra, yace ko da yake kiran yayi daidai amma da ya dau mataki a lokacin da yake shugaban kungiyar ECOWAS da yafi.
Wannan kira ne mai muhimmanci to amma a gani na wannan kira ba wannan a wurin ne shugaban kasan Ghana ya kamata ya yi shi ba. Ina tuma shugaban kasan Ghana ya zama maga kujera na ECOWAS baki daya. To inda ya kamata ya karfafa wannan kira kenan shine zama na ma'awara na shugabannin kasashen Afirka ta yamma musamman da kuma shugabannin Afirka baki daya a wurin ne ya cancanci yayi wannan zance. Saboda shugabannin majalisai ba su da karfin iko inda yake za su iya su hana shugabanni na kasashe arwatar da kudurorin su.
Yunus Alauddin Banjo mai sharhi kan siyasa da al'amuran yau da kullum yace wannan kira daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin da suke da ƙarfin yin hakan na nuni da cewa za a iya cimma burin demokradiyya a yankin.
Tunda yau shugabannai wanda yake suni ainihin member states na ECOWAS da kuma African Union suna korafi kuma suni wanda yake ake zargi da irin wannan ta'asa ko irin wannan magudi cikin harkan demokradiyya. Inda yazo yau suke magana to sai mu ce kamar Allah sa kwalliya ta biya kurin sabili saboda su za su fito cikin al'umma ko baina jama'a su yi magana, amma idan suka koma sai suna kasa suna irin kundin tsarin mulki barna saboda ainihin suna su cimma burin su.
Majalisar ECOWAS na kunshe ne da kujeru 115 inda kowace kasa membobi ke da tabbacin samun mafi karancin kujeru 5 yayin da sauran kujeru 40 aka raba su bisa yawan al'ummar kasa. Wannan ne karo na biyu da kasar Ghana ta karba kuncin wannan taro da ake gudanarwa su bi a shekara. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.